بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سنانا زبير المحمدي لكن ما صلى الله جمعة أنا أمار بن ياسر لكي وازا يغن غروة وانا هدبا تامو من البركة من يتني أكن ميتاكن ما يفهم النبي صلى الله عليه وسلم أسوسك فقوة تبس دعم جنة لكن وانا هدبا لكن إيقوان الله من يوى الأمة بياني إرن يد الله إيجي جنم أن نبو محمدو irin yadda Allah yake lallaba manzon Allah irin yadda Allah subhanahu wataala ya huwaci wa manzon Allah yake yanda iga dama da kayan Allah ma'ana komai na Allah na annabi Muhammad ne mun ciki mun yi bayani wata rana sayyidina rasulullahi yazo zai kifta ta gidan wato ainihin Ubay ibn Ka'ab sai manzon Allah ya kira shi sai ijin kiri bai zo ba bayan ya fito sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma man aka an ijabati me yasa kai jinkiri baka zo ba sai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sallah nake yi dan haka nayi gaggauta sallar na fito na to gurinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa baka ji cikin abin da Allah ya saukar min ba istajibu lillahi wa lir rasuli lallai Allah ya ce a amsa wa Allah a amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kira wannan yana nuna girman manzon Allah a gurin Allah sallah ita ce jijjigin addini to ga ta ana yin ta manzon Allah ya kirawo an yi jinkiri ya bayani yace lallai duk wanda na kirawo abinda abin yake nunawa wannan hadisi kuma ingantacce ne malaman hadisi sun kawo shi cewa a amsa kiran manzon Allah a kowane hali ya kirawo mun yi bayani kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi alkhairi ga komai wanda duk ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kure samun alkhairi wanda kuma diyar sa manzon Allah to shine bai samu alheri ba in muka yi duba da abin da ya faru a yakin Hunain sahabbai sun zo suka ja gefe guda suna danyin gunaguni mutanen Madina kenan ansar suna cewa ghafirullahu li rasulillah yi wadi quraishan wa yatrukuna manzon Allah yana ta ba quraishu ganima yakin Hunain amma mu ansaru bai bamu ba manzon Allah ya samu labari suka ce bayan ma mun fisu kokari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su ya tara su guri daya ce yanzu ba kwa yadda mutane su tafi da dukiya ku tafi da Annabi Muhammad ba wallahi ina ga ya muku abinda kuka tafi da shi na Annabi Muhammad kenan shine mafi alkhairi akan abinda suka tafi da shi suka ce ya rasulullahi wallahi mun yadda a wata ruwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga ya musu yanzu ba kwa yadda mutane su tafi da dabbobi da kayan ganima ko kuma wata sahabu nabi rasulullah ku tafi da Annabi Muhammad ba to in muka yi duba da wannan zamu ga wanda duk yake da Annabi Muhammad shi ne yake da alkhairin da ya fice kowanne to ballantana kuma mahaifansa masu girma masu albarka wanda su suka kawo shi wannan duniya ne albarka ya zama shine arziki shine alkhairi ciki mun yi bayani irin sakamakon da ake samu in an yi wa manzon Allah hidima muka yi bayanin nan Halimatu Sa'diya malam Musa yace asbahat shu walan ijafan wa amsat ma biha sha'ilun wala ajfa'u Halimatu Sa'diya tana wayi gari a rami a kikashi a kanjame da ita da mijinta da abun hawanta da danginta gaba ɗaya da banu su addukan su amma cikin darajar ta zo ta dauki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta shayar da shi Allah ya mata arziki tace mun ga alkhairi mun ga arziki wa lam azal fi barakatin wa khairin kaseer tace ban bugushe ba muna cikin alkhairi da albarka mai matukar yawa banu sa'adin suka ce saboda daukan da annabi nana Halimatu Sa'diya ta yi wa manzon Allah dan shayarwa suka ce gaba daya laqad sa'idna bi barakati hadzal maulud al mubarak sun samu arziki duka banu sa'adin saboda daukar shayar da manzon Allah kayan uwa mai shayar da annabi Muhammadu ta samu arziki a duniya ta samu arziki a lahira ya kuma wanda ta rike shi a cikin cikinta tai dawainiya da shi wata tara kuma ta haife shi yaya wanda ya dauko tsantsa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya kawo wa al'umma shi lami lafiya ya ajiye shi Allah ya karbe shi ya koma cikin wannan huduba dai a gurguje mun yi bayani irin yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karamci in an masa hidima sai da tana shema'u yar Halimatu Sa'diya ce ta taimakawa Halimatu Sa'diya wajen rainan manzon Allah wajen kula da Annabi Muhammad a yakin Hunainin nan dai an kawo ta a cikin ribatattun bayi ta zo gurin manzon Allah ya gane ta gada manzon Allah ya ba ta zabi yace ko in yanta kiki koma cikin mutanen ku ko kuma in zaunar da ki an in kaunace ki in girmama ki tace ka yanta ni ka sa in koma cikin mutanen mu manzon Allah ya cire bargonsa mai albarka ya shimfidawa sayyidatina Shima'u ta zauna akai duniya hankalin sahabbai gaba ɗaya dawo kanta saboda ita ce wadda ta yi dawainiya da Annabi Muhammad to yaya nana Aminatu Zuhriya kuma da ta dau sirrin manzon Allah ta dau cikin manzon Allah wata tara ta yi dawainiya da shi ta haife shi sannan ta bayar wa Halimatu Sa'diyan har Shima'u ta taimaka mata a wannan lokaci sai na rasulullahi mai saka alheri da alheri ne yace da sayyidatina Shima'u duk abin da take so ta faɗa yi mata ta dinga nuna bayi manzon Allah yana yanta su yana yanta su yana yanta su a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ita da mutananta da suka musulunta ku koma irin duk girmamawan da kuke tunanin za ku yi min da karama ku je ku yi wa Shima'u saboda yadda ta girmama manzon Allah ta karama manzon Allah ta taimaka wajen dawainiya da manzon Allah nana Halimatu ta samu Sa'diya ta samu arziki da haihuwar da shayar da manzon Allah nana Shima'u ta samu arziki ta samu karamci daga gurin manzon Allah saboda taimakawa da ta wajen rainan manzon Allah yaya nana Aminatu Zuhriya da ta haifi Annabi Muhammadu yaya sayyidina Abdullahi da ya haifi Annabi Muhammadu ranar alkiyama da in ta tsaye Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yi rantsuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa la sawfa yu'ika rabbuka fatarda irin yadda kake so haka zan maka a filin alkiyama yan uwa mahaifiyar alkhairi nana Amina mahaifin alkhairi mariƙin sirrin alkhairi shine sayyidina rasul sayyidina Abdullahi babu mahaifi irin Abdullahi babu mahaifiya irin irin nana Amina babu wanda yazo da irin dan da suka zo da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan haka manzon Allah mai saka alkhairi ne da alkhairi karimi ne Allah kuma duk wanda ya raba Annabi Muhammad karamci Allah yake masa girmama shi Allah subhanahu wataala yake yanda iso haka yake yi da kayan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan gidan radio Allah ya kara masa albarka malam tijjani Allah ya kara muku albarka Allah ya kara taimaka muku wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.